Ne nizam teşi? الأشدف أشدف أشدف شيني مربوط مي أكيد أنا أبو أبو مين نبوك أم الر الثعلب والعنز شو قصة تكبا الثعلب دلا والعنز دا كدوا سقطا shine ya fado ko ya fadi wasa ba ya daka tsalle rawiya ya sha ruwa ya koshi da ruwa shine rawiya igtarra ya rudi wa garrahum min allahi wa la tagurrannakum alhati dunya wa la yagurrannakum billahi garu ha'iratun mai imaucewa da hara kuru najautu nasira adraka ya riska ya fahimta khada'a ya yaudara nadima ya yi nadama atishfa alabun wata rana wani dilani ya ji kishi wa zahaba ila bi'irin sai tafi zuwa wata rijiya jam'in bi'ir shine abar liyashriba dunya sharuwa fasakata fiya kawai sai fada cikin wannan rijiya wannan ma shariba bayan ya sharuwa aradil khuruj sai himman fitowa fannan ya gaddara amma bai samu iko ba irtifa'i jidaril bi'ir saboda sawaituwan bangon wannan wucannan rijiya din wa bada kalilin bayan dan wani lokaci atat anzun sai ga wata jar akuya ta zo litashribal ma kaga karatun mu ko litash araba ai li an tashraba ko dan tasharuwa fara'at sa'ala basi ta gadila fiha a ciki fa sa'alatu sai ta tambaye shi to yau su malam dilani kuma nan a cikin ruwan rijiya halma'u hadhihi albi'r azbun shirruwar wucen na rijiyar mai daɗi ne wa qala sa'alabu gogon naka sai bude baki yace kaga bi'ru mace ci fa saboda hadhihi ko ishara ilaiha bi bismil ishara li mu'annath na'am yace eh mana bal huwa azabu ma zaktu tula umri kai shine ma mafi dadin abin dandana na ruwa a cikin rayuwata wani zalika taraina ne dan haka ne maka kike gani na baqiyan tabbatacce huna anan la uridul khuruj ban ma san ma in fita ma kawai tafaddali a to bismillah mana in zuli ki shigo ki shariki ni fi dan ki tarayya da ni wajen sharuwa fagatarratil anzu sai wancan nan jira akuya ta dimunci ta rudi bi hadal karam da irin wannan darajantawa ai an darajanta ta wa wasabat ila dakhil bi sai ta tsallata shiga cikin rijiya kaga wasaba bi ma'ana kafaza eh wata kalma ce ita ma tana nufin tsalle wasaba kafaza wa akhadhat tashrabu sai ta shiga koyi shirwa hatta rawya sai ta ushi wa amma salabu shi ko gogon naka gidila fa saba ala zahiri ha yayin da ta yaga ta imauce tana tafin kwadarwa sai daka tsalle kawai ya hau bayan ta da ya hau bayan ta sai ya ƙara daka tsalle ka san wanda bai riga ya dirga baki dai ba inda zai ƙara yunkurin tsalle zai ƙara yin tsalle da ƙarfin gaske shikenan wa karje ila waje la ard sai bito bayan kasa wa baqiyatul anzu ha'iratun sai akuyanta tabbatu a cikin ruwan region tana da motaciya la tadri kai fa ta kharji ba ta san inda za ta fita ba fa talabat ilayhi an yauda sai ta nima ya dawo wajen ta li sa'ida hadin ya taimake ta fa qala la sai ce mata ana jatin bi nafsi to ai ni dabara ce ta sa na zira da kaina walaysa li fa'idati fi musa'adati idan haka ba ni da wata fa'ida zan taimakon ki ayyuta jahila kiyace nan jahila fa hadarkatul anzu jira kuyan nan sai ta riska ta gane cewa ai fahimat annahu khada'aha ashe yaudaranta kawai fa najimat ala zalika sai tini dama kan haka a gidilla sarkin wayo kenan to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.